Yeah, we suspended the collection of results because the recent electoral commissioner, who was not appointed and not authorized to announce the governorship election result.
Commissioner Labaru da ilmantar da masu kada kuri'a na hukumar Festus Okoye ke cewa jami'in zaben ya sanar da sakamakon ba tare da yana da hurumin yin hakan ba. Da haka har yanzu da sauran magana kenan kan sakamakon.
The responding officer is already in Abuja.
Okoye ya kara da cewa tuni commissioner zaben ya iso Abuja don yin taro da shi a Talatar nan, ko babban jami'in zabe ne ke da hurumin sanar da sakamakon. Hakan nan za a yi taro da sauran jami'ai da suka gudanar da sauran zabe a Kano, Kebbi, Abia da sauransu.
Look at what has happened, look at the situation, and then get the responding officer to go back and conclude the collation. So within the week, I'm sure that...
Commissioner ya ce hakika za a koma Adamawa don ci gaba da tattara ainihin sakamakon don ayyana wanda ya lashe zaben. Kuma hakan mai yiwuwa ne ma a fara daga Talatar nan. Tuni dattawa da masu fashin bakin siyasa ke bukatar al'ummar Adamawa su jira mataki daga hukumar zaben da kaucewa duk wani yanayin da zai kawo hargitsi. Dr. Mahadi Abba, wanda malami ne a Jami'ar Modibo Adama, na daga cikin waɗanda ke bin sakamakon zaben da ba da shawarar sauraron hukunci daga hukumar zaben ta ƙasa.
Lallai ba kammala hada sakamakon zaɓe da aka rage jiya da aka watse ba. To wannan mu ba mu sani ba ko daga baya aka je aka hada aka zo aka zo aka ba mu wannan declaration din ba mu sani ba. Amma duk wannan shine za a je a tantance a Abuja a sanar da jama'a abin da ake ciki. Muna sauraron abin da Abuja za ta gaya mana. Mu ƴan Adamawa masu bin doka ne, ba mu zaton za a yi wani fitina, mu saurara duk abin da doka ta ɗauka shi za a yi. Yanzu aka ce a tattara gaba ɗaya a tafi Abuja. In an je Abuja, duk abin da aka samu Abuja, mu sakamakon da aka gaya mana mu Adamawa da shi za mu amfani da shi.
Aisha Binani ta ABC wacce a yanzu haka 'yar majalisar dattawa ce na kalubalantar gwamnan Adamawa Umar Fintiri na PDP a zaben da ya ja zare da ɗaukan hankalin jama'ar ciki da wajen Najeriya. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.